Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 Dale FM muryar zamani dauke da labarin yanda aka yi zargin gungun wasu matasa ko in ce direbobin mota waɗanda ake zargin masu aikin lodi ne a tashar gidigidi wadda aka fi sani da tashar Lado aka wato ainihin yi zargin sun yi gungu sun yi tutsu kuma sun tada bore tun a wani lokaci a baya da jami'an hukumar Karota suka je dakile aikin lodin fasinjoji a wannan tasha wadda suke cewa wadda ta kasance haramtacciyar tasha a bangaren ita tsarin hukumar Karota wanda kuma aka yi zargin direbobin da kuma wato ainihin sun yi gungu sun yi tutsu har sun wato ainihin yi yunkurin kona ita motar ta Karota wadda aka yi zargin wani jagoran su ya siyo fetur ya kuma banka wuta wanda su jami'an na Karota suka yi hanzarin janye motar tasu gabanin ta kama da wuta tun a farko dai an gabatar da wannan shari'a ne a gaban wato ainihin kotun shari'ar musulunci dake Jaba inda a wannan lokaci kuma aka juyo da ita zuwa babbar kotun shari'ar musulunci dake nan kofar kudu karkashin mai shari'a Ibrahim Sarkiula kuma zuwa yanzu ana wato ainihin ita kotun ta fara sauraron wannan shari'a wanda yanzu haka ana cikin kotun ana kuma wato ainihin sauraron ta inda anan din ma aka karantawa wanda ake kara duba da cewa shi jagoran nasu shi aka samu nasarar kamawa a wancan lokaci sauran kuma suka arce duk da cewa abinciken yan sanda ya bayyana musu sauran sunayen wadancan amma dai a wannan kotun da aka karanta masa tuhumar ya musa cewar shi bai aikata wannan abu da ake zargin sa ba kuma yanzu haka kotun tana ci gaba da sauraron shari'ar za kuma mu sake waiwaya ko ce mu koma kotun domin ganin yanda za a karkare zaman shari'ar a wannan lokaci albashi mu kawo mai sauraro yanda zaman ya kare na wannan rana da ma sauran wasu shari'u da ake ganin akwai fa'ida da kuma alfanu wajen gayawa al'umma su Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 Dale FM muryar zamani.